sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar binni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Lahadi 23 ga watan Oktoba na shekarar 2022. Ga labaran duniya, mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Hukumomin da Rasha ta kafa sun bada umarnin duk mazauna birnin Kherson na kudancin Ukraine da su fice nan take gabanin isar sojojin Ukraine da ake sa ran sun kusa shiga birnin. A wata sanarwa da aka kafe ta kafar sadarwa ta Telegram da yammacin jiya Asabar, gwamnatin yankin da ke goyon bayan Rasha ta yi kira ga fararen hula da su yi amfani da kwale-kwale don tsallaka kogin Dnipro don zurfafawa cikin yankin da ke hannun Rasha. Sun ba da misali da halin da ake ciki da barazanar lugudan wuta da kuma zargin hare-haren ta'addanci daga Ukraine. Birnin Kherson ya kasance a hannun Rasha tun farko-farkon mamayar a watan Fabrairu. Birnin dai shine babban birnin wani yanki mai suna ɗaya, kuma yana daga cikin yankuna huɗu da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya kwace ba bisa ƙa'ida ba a watan jiya. Dubban 'yan ƙasar Iran na daga cikin mutane kimanin 80,000 da suka shiga zanga-zangar jiya Asabar a birnin Berlin, wanda shine mafi girma a cikin zanga-zangar da aka yi a biranen duniya da ke nuna goyon baya ga zanga-zangar da mata suke yi a Iran. Hotuna sun nuna Iraniyawa sun yi tafiya zuwa Berlin don gudanar da zanga-zangar, kuma an gudanar da wasu zanga-zangar a ƙasashen Sweden da Italiya da Faransa da kuma Switzerland da dai sauran biranen Turai. An kuma bayar da rahoton zanga-zangar a London da Finland. Wani ɗan ƙasar Iran da ke zaune a Poland, wanda ya je birnin Berlin domin halartar gangamin, shine ya aikowa da muryar Amurka hotunan. An kunna waƙoƙi ciki har da waƙar dan ƴanci, wadda ta zama alama ce ta zanga-zangar 'yan Iran a duk faɗin ƙasar. Kuma ƙungiyoyi daban-daban sun yi tarayyar da taken mutuwa ga Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Boris Johnson ya koma Birtaniya jiya Asabar yayin da yake la'akari da wani gagarumin yunkuri na yin nasara a wa'adi na biyu a matsayin Prime Minister makonni kaɗan bayan tilasta masa yin murabus, yayin da wasu abokan aikinsa suka yi gargaɗin komawarsa kan mukamin na iya haifar da ruɗani na siyasa. 'Yan takarar da za su maye gurbin Prime Minister Liz Truss, wadda ta yi murabus ranar Alhamis bayan makonni shida akan karagar mulki, sun fara gudanar da zanga-zanga a ƙarshen mako ta fafutukar tabbatar da isassun sunayen da za su shiga takarar shugabancin ƙasar kafin wa'adin ranar Litinin. Johnson, wanda ke hutu a yankin Caribbean lokacin da Truss ta yi murabus, bai yi tsokaci a bainar jama'a ba game da neman tsohon aikin nasa. Ya samu goyon bayan 'yan majalisar masu ra'ayin mazan jiya, amma yana buƙatar samar da sunayen mutane 100 da za su goya masa baya kafin a yi la'akari da shi. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu ma'aurata 'yan ƙasar Afghanistan da suka isa Amurka a matsayin 'yan gudun hijira suna ƙarar wani sojan ruwa na Amurka da matarsa bisa zargin sace musu jaririyarsu. Jaririyar dai ta samu rauni ne a wani samame da sojojin Amurka suka kai, wanda ya kashe iyayenta da 'yan uwanta biyar, kuma ta kasance hannun ɗan uwanta da matarsa suke renanta a matsayin 'yarsu. Ba tare da sanin waɗannan iyayen jaririyar na Afghanistan ba, bayanan kotun soja sun nuna cewa ma'aikacin jirgin ruwa na Amurka Joshua Mas da matarsa sun karɓi yarinyar daga wata kotu a jihar Virginia. Max ya taimaka wa danginsu guduwa a lokacin da sojojin Amurka suka janye daga Afghanistan cikin ruɗani, sannan suka ce da isar jaririyar ƙasar Amurka ya sace jaririyar. Amma sai dai Max ya ce shi da matarsa iyayenta ne na shari'a, kuma sun yi abin da ya kamata don ceto jaririyar bisa imaninsu na addinin Kirista.
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Shigowa zauren VOA. Har yanzu muna kasar Ghana, inda mahalarta zauren ke tambayoyi akan yadda mutanen zangonni shida da ke Ghana za su iya samun shaidar zama ƴan ƙasa. A yau za mu tashi ne a inda mai shiga tsakanin gwamnatin kasar Ghana da mazauna zangonni Abdullahi Banda zai ci gaba da amsa tambayoyi. Honorable Abdullah gare ka.
Wayanga masala koko wayanga masaloli mu yi ta huskantar su, amma a wuri na mu dinga samu hankuri. In ka je passport office kannan ka gaya mene, ba yan passport officers kawai ke wurin ba, akwai yan migration officers su kuma suna wurin, shine akwai yan sanda su kuma suna wurin, akwai yan national security su kuma suna wurin, shine akwai ma'aikatan passport office su kuma suna wurin. Don shi wanda suke saran yin tambayoyin nan su yan immigration officers ne. Don suna wanga tambayoyi don su san kamar watakila takaddun da kake da shi koko answers da kake bayarwa danganin tambayoyin da yake yin nan, answers kan nan me kake yake. Don shi misali an ka tambaye ka ina ka fito, ni ka tambaye ni na ga maka ma ni abu fa na fito, an ka tambaye ka ina ka fito ni an kara na fito, an ka tambaye ka ina na fito oh na fito Nigeria ne, wannan dai sun samu wani dare-dare a cikin maganan ka. Don shi kan da na fada zaman citizenship bai dogara akan kabila ba, koko bai dogara wani irin lugga mai shin nan ke gayawa ba. Citizenship ya dogara akan doka ne, shine batun hulanawa kuma batun enlistment din nan shine matsalan da ka gabatar kamar ana saran damu wayansu fulanawan nan. Wannan kuma is unfortunate. Wannan da akwai hanyar doka da za a yi a bi wayannan mutanen nan, a deal da su according to what the law is saying. Ina samani shi yutun fulana wannan yana saran kira ne, yana saran yi mini jawabi danganin matsalan da times shi no yake gani haduwa ne ba mu samu hanya mun hadu ba, amma na taba gaya mai mun taba fira kamar kowane lokacin da zai samu a office na yazo mu zauna mu tattauna mu san hanyar da zamu wuce shi. Muna maganan ga mu duka mun san asalin tsohon mataimakin shugaban kasa Aliyu Mahama, asalin shi a Hausa ne, asalin shi kan da muka sani a Hausa ne, amma wani lokacin da ya wuce shi shine mataimakin shugaban kasa. Mu kuma sani kamar second lady mu Aiba Fulla ce, koya yau ita ne second lady na the whole of this country. Don shi abinda zan gaya a takeice ne magana da kuka kawo mini, magana ne yake da damuwa amma akwai mafita. Don shi a office na mun yi niyya mun je mun gan director of passport, mun kuma je mun gan manya boss na NCC mu da ita mun zauna mu yi magana. Mun yi niyya mu je mu gan boss immigration service, don da muka je wurin boss passport office wanga shawara yayi da ni, don muka gan yan immigration service, muka gan yan national security, muka kuma gan yan BNI Bureau of National Investigation. Don wayanga mutanen nan su ko lokaci duka su suke wurin su suna just tattaunawa su san hanyar da za a bi in wani yazo a bashi passport koko a renew passport din shi a bashi. Don shi wayanga mutanen duka mun je mu gansu mu zauna mu yi zama da su mu san hanyar da ya kamata mu bi wayanga ababai duka iftawar. Abinda ni a wuri na ya kamata mu yi sosai shine public education. Mu da NCC da passport office mun zana wani proposal ma mun je mu ba director of passport the ministry for foreign affairs don mu zauna mu san irin public education da ya kamata mu gabatar don mutane su fahimci wane ne dangana wane ne ba dangana ba. Abinda nake son roka koko roki brother na ya tun abin ga magana shi akwai wanda suke zuwa nan sunan bayan Ghana bane misali wata kila bawangare from Ivory Coast koko Burkina shi zo nan to ya san kaman akwai wangarawa nan shi ya bi kan wani bawangare kaman olidi na inje nemi passport wannan abu kuma yana saran kawo damuwa amma masalan mu asalin shi guda kuma ne an ka dauki kamar ba'ar ne an san kaman arnade ba su da iri koyina kaman ka dauki bawangare koko Hausa koko Musi wangarawa akwai waron su Burkina Musi akwai waron su ibin Burkina shine ya sunan shi ba moshe akwai waron su kuma Burkina amma an ka dauki batone sunan ba irin su ko ina don shin me shin nan yaje waran an ka tambaye keo ina ka fito in yace kaman ni kuma shi na fito koko Asante region na fito ba su samun masala da shi kamar in ka ce kaman ni ba moshe ne kuma shi na fito wurin nan ne masalan yake amma wayanda suke wannan wata kila a wuri na ba su fahimci abinda doka on citizenship nan ke gayawa ba shi yasa nake kuma akwai mafita nan one ya kamara samu public education manyan da ke jagoranci hukumai da suke dubawa don gwaje samu passport na misali passport office da immigration da national security ministry da sauransu muka meet muka samu hadin kai da su ina samani wanga problem mun samu mafita akan amma abin da zan gaya a karshe ne bai kamata ka dubi kanka kai ba dan gane bane koko wani dan gane ne fiye da kai no kai dan gane ne don kan da na fada a cikin citizenship act nan wane ne dan gana akwai bayani a cikin wannan citizenship act nan don shi kan da lawyer ya fada in kana son a copy kai ka je kan net ga guda yana tare da ni kan net ma na je shi na download gashi wuri na kowane takardar da kake son duka in ka je kan net ka samu in kesin court ma ne in ka je kan net ka samu don shi zan plead with kowa da ke nan musamman sarakunan mu da limamin mu mu dinga samu copies of wanga takarda citizenship act nan in muka karanta ba mu fahimta ma mu bar wayan su karanta su yi muna bayani muna da lawyoyi da yawa a cikin zango muna da wanda suka yi da ilimi suka je school suka karanta sun samu fahimta she su yi muna bayani mu san abin da ke tafiya ko ku abin da ke cikin wanga doka da constitution mu na 1992 magana na a takeice dai shikenan zan zauna ina akwai wani questions da za a tambaye ni na shiri na amsa wayannan questions ne
dai tour of questions ya da institutions in da kaje kamar immigration and passport office amma na ga kai silent on Ghana card he said na only ka address domin an uwan mu wayan su amsu card daga baya kuma kaman su je kuma su gamu da abin ga immigration office shi su karbi katin su hannun su da kuma wani kuma kaman kan da na gwada shi kuma an haife shi Accra he have to from a big family in Accra amma he stayed outside da yazo yaje Ghana card an refuse shi well maybe be here express kan shi sai ba amma na ga kuma matsala ne wurin Ghana card domin when su an issue musu daga ba kuma shi a collect back
shi kuma yana da dokan shi na majalisa in kaje neman Ghana card akwai wani tambayoyin da za su yi ma wani irin takarda ne kai kai da shi amma birth certificate ya kara koya passport aha passport ezu voucher ha don shi in passport ne in baka da passport kuma in ka samu mutane biyu su zo su saya kamar lalle sun san ka kai dan gane ne ga wurin da anka haife ka ga sunan naki parents din ka don shi in an ka samu wannan information ya kamata Ghana card nan a baka amma bayan wanga information duka in baka samu Ghana card nan ba akwai process da kama da kabi akwai complaint na koko petition da za ka yi in ka yi abin ga petition nan ya je gaban manya sannan su zauna su duba maganan nan in lalle ne ya kamata baka Ghana card na an baka Ghana card don in ka duba tarihin courtun mu zai karfi court ta ce kaman wan ba dan Ghana bane da wanka ce kaman ke ba dan Ghana bane yana da implications jewa yana da security implications jewa ke ba dan Ghana bane ina ne kasanka ina ka fito ina za je da kai wata kila ma in misali asalin kama Burkina ne yau mahaifiyanka nan an ka haife su kakanninka nan an ka haife su Burkina ma baka san wurin ba ina ne za je da kai a cikin Burkina shi ka zama stateless don shi court mu they are very reluctant and hesitant in saying kaman kai ba dan Ghana bane don shi ka duba cikin tarihi mu case ne je court duka na batun citizenship 1 out of 10 suke saran succeed dey wansu ana declare su yan Ghana ne don court ba ta son ta gaya kaman kai ba dan Ghana bane in order to declare you stateless don shi batun Ghana card nan kuma mu duba cikin dokan nan akwai process nan duka a cikin dokan nan na akwai masala ne akwai hanyar da dokan nan zai nuna ma shika bi kan wannan process nan shi masala da kake da shi shika samu mafita kan wannan masala
honorable mun ji bayanin ka batun passport da Ghana card nan kace ka encourage mu dukan nan mu samu citizen act nan masala babban masala da muke da shi ne da ka kai wurin ba a baka dama ma ka bayyana ma kanka ne wannan masala ne domin me wa'ansu mu dai mun yi mu explain makan mun da zama za mu yi mu explain kan duk da an ce maka kai ba dan Ghana ba su ma sauraron ka kuma that is the one point about passport shi Ghana card nan mun sa akwai process in me she deny akwai challenge form da ya kamata ka an ce maka su ba su they are not even prepared for you because you are from the Zongo community or kokuwa kai dan fulani kanto dan fulani ne this is what we are in dai ana ba mu dama ne mu go through processing na da wata kila ba mu zuwa nan ma muna challenge wannan issue
sama muna bukatan waye hankulan mu yana da muhimmanci kwarai da gaske shi yasa wanga magana zuwa ga kawunan mu ne mu shu a gabanin Zango bayan haka wurin cewa kaman wane ne din kasa lawyer ya bada bayani wai ɗaya daga cikin iyayen mi shi ya kamata mi shi ya zama dan yar kasa ko dan kasa to akwai wani fahimtar da akwai shi idan an aka ce haka ina gani kuma a akwai wani kabila ne da ya kamata wannan kabila ya kasance babanka ne ko kakanka ko ummanka to amma cikin wannan action da shi ya bada bayanin idan in kana wanga kasa ko wanda ke wanga kasa aka samu yancin kai dan kasa ne to wannan wurin waye hankulan mutane ya kamata mu karfafa kan wannan kwarai da gaske sa'annan dan wasar rauna ya magana cewa kaman waka ga kira sunanka wani abu kasi ne ko wani abu Kano ina gani suna bai da alaka da zama dan kasa misali ga hotun babana su ne the first batching Ghana police force he was part of the Gold Coast Constabulary he was part of the Kenya da suka je Bema amma sunan da ake kiran shi ne bawo Hausa shi yasa suna bai da alaka da kai dan kasa ne ko kai ba dan kasa bane domin na da wa'ansu sunan kabila ne there is no way za ka guje ka tare da wannan misali family ne mu na shi ne Diko original cikin Ghana ba Diko amma ni dan Ghana ne so idan ka kira ni Diko bai dinga cewa kamar ni ba dan Ghana bane amma suna ma nan magana na suna bai da alaka direct da cewa kamar kai dan kasa ne ko kai ba dan kasa bane thank you so much
assalamu alaikum Naji, honorable, kache ka samu meeting da director of passport. Chewa inyezo inyaka zo aka samu mwana masala aka kegereshi. Zee ya study masala na ya baraba mesh passport kukuma haramishi. Okay, this is a situation whereby director of passport ya assigned mutuminga ya chenchenchi abashi passport. Passport ya te urin printing room. Printing room suka ce kamar wanga bai kamata ganiyan ba aka dawo da shi back aka rufe wannan case to immigration wannan ya za a yi da wannan magana that's one secondly in ka je wurin takardar aihuwa for instance spellings of names ni yanzu sunana Muhammad Amadu Amadu na is AMADOU chache no ba mu yamu sama ko wannan suna saboda is a French spelling I think in an duba kira na ko kuma kana nake an san kamar originally na tushi na wani wuri ne maybe babana da yazo nan ya keep sunan shi with that spellings sai sa muruka generation na mun doki wannan spellings na all along sai sa ba mu ya musake ka gane ko kuma I think kamar sunan ka property ka ne you decide how to spell it yanzu mutumin Chinese haka zaka fi shi ranga yaje pass wurin ta da fashe sunan shi Chingon Lee an ce kamar ba sunan gare bane ka gane ko honorable duwa mun wurin ko
Da waɗannan tambayoyi na Muhammad Ahmadu, za mu dasa aya a yau a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da abokan aiki na a Ghana, Ridwan Abbas da Hawwa Abdulkarim, da suka jagoranci shirin. Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya.
To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni.
Jama'a, assalamu alaikum. Barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwansu suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
Yau kuma a cikin shirin namu na rayuwar birni, muna tare da wani malami ne mai tallan goro. Malam, ko menene sunanka?
Muftari.
Malam Muktari. To Malam Muktari, kaman daga wace jiha kake a Najeriya?
Ina jihar Kebbi.
Okay, daga jihar Kebbi kake? A cikin garin Kebbi kake ko kuma daga wata karamar hukuma?
Ina karamar hukuma a birnin Argungu.
A birnin Argungu. To gashi nan na ga kaman kana sana'ar saida goro ne a nan birnin tarayya Abuja. Wani birni ne da ake ganin kaman birni ne kawai na ma'aikatan gwamnati, ashe sai kuma gashi kuna akwai masu irin waɗannan ƙananan sana'o'i. Me ya baka sha'awar yin wannan sana'a ta goro?
Gaskiya alhamdulillahi, bakin gwargwaro dai muna samun abin da muke biya mu kan bukatocinmu. Bakin gwargwaro alhamdulillahi, mun gode Allah.
To ganin cewa kana wannan sana'a ta goro, shin baka yi karatu bane na boko?
Gaskiya ban yi karatun boko ba, ko ba haka ba, ban yi ba. Amma arbi na yi bakin gwargwaro dai, na yi kwarai kuwa.
To menene ba ka sha'awa da zuwa birnin Abuja?
To gaskiya yanayin abin da ya bani sha'awa daga ciki, yana daga cikin abubuwan ina ganin musar mutane suna zuwa suna nema, suna kuma gida kuma suna samun abin da suka ji da shi lahiya.
To wasu suna ganin cewa kaman wannan karamar sana'a ne kake yi, sai su ce kaman menene yasa baka zauna a gida ba don ganin cewa kayi wannan sana'a, ko kana ganin cewa anan abinda kake samu yafi kaman abinda zaka samu a can gida Argungu?
Gaskiya abinda muke samu nan yafi abinda ake samu a gida. Sannan idan a gida ne kaga abinda zaka samu, in kana samu naira 1,000 a wuni, to nan Allah ya da akallan dai ko baka samu ka samu 2,000.
To yanzu kaman wannan, yanzu wannan goran naka, wannan kaman jarin wannan goran naka kaman na nawa ne?
Gaskiya wannan kallan zai kai naira 700-1,000.
To a rana kuma kana samun kaman a ce nawa?
To wani lokaci kana ka samu 6,000-8,000 duk kana samu a wuni daya. Wani lokaci za ka samu ma fiye da haka din.
To birnin Abuja wani birni ne mai wahalan sha'ani. In na kai maganan wahalan sha'ani, wahala ne, yana da wahalan sufuri da kuma maganan muhalli gurin zama. Kaman a ina kake zama a wannan birni na Abuja?
Ina zama a cikin area a Sokoro, wajen AIT Junction. Ina cikin wannan line.
To kaman kana haya ne koko kana zama ne a wani gidan wani dan uwa?
Yawa, gaskiya ba haya nake ba, ina tare da wasu mutanen mu ne, albarkacin su ne nake samu ma ina zauna a wurin.
To kaman wani lokaci kake dauka kamun ka koma gida a Argungu?
Kaman misali irin na zo lokaci zan samu wata daya ko sama da haka din, duka zan iya irin sati 7-8 zan yi, wani lokaci zan yi sati 9-10 hakan nan sai in koma gida.
Shirin namu kenan na yau, sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri, da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu wuni lafiya.
To a gaida Malam Sale. Da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya har hada shiri da bada umarni, alheri ke muku fata, alheri ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.